بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بوديا الله سبحانه وتعالى يساك حدم ونسافيا تليتن شاءكو قوة الرجب شكرا تا dubu 1435 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce kuma 12 ga watan 5 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Malam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harwani. Za mu tashi a darasinmu na 74, kuma shine inda ya fara cewa wa amma idza urida bishar'i hukmul hakim. Wannan maganar tana da alaka da wani abu ne da ya faɗa a baya. Idan kuka koma a littafin da ke hannunmu shafi na 126 a darasinmu na 72, masu littafi su duba can baya su gani, daga nan ne za mu fahimci abin da yake nufi a nan. A layi na 1, 2, 3, 4, 5, 6, a layi na 6 ai yana cewa kama anna lafza shari'ati yatakallamu bihi kathiru minan nasi. Mun ga wurin bayan ya ce dalika bil kitabi wa sunna, to sai ce kama anna lafza shari'ati yatakallamu bihi kathirun minan nas. Mun gani yace kamar yadda lafazin shari'a 126 layi na 6 in kai lissafa daga layi na 7 zai zama daga fakarar nake nufi, daga inda yace fa amara subhanahu bihamdillah, to wannan na 1 kenan, na 2, na 3, na 4, na 5, to layi na 5 a wannan paragraph din, wato layi na 6 kuma a shafin gaba daya. Yace kama anna lafza shari'ati, kamar yadda yake lafazin shari'a lafazi ne da yatakallamu bihi kathiru minan nasi, da yawa daga mutane suna furuci da shi, suna magana da lafazin shari'a. Wala yufarriqu baina shar'i almunazzali min indillahi ta'ala wa huwa alkitabu wassunnatu alladhi ba'atha Allahu bihi rasula. Yace da yawa daga mutane suna magana da lafazin shari'a, kowa ce shari'a shari'a, amma ba sa bambancewa me suke nufi da lafazin shari'a. Ana nufin shari'ar da Allah ya saukar daga gare shi, ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita, ita ce shari'ar da za a samu a cikin Alkur'ani da hadisi. To sai ya ci gaba da wani zance, yace fa inna hadha shar'a laysa li ahadin min al-khalqi al-khuruj anhu. To inde wannan ita ce shari'a, to bi halatta wani ya fita daga wannan shari'ar ba, yace ba ruwansa da ita ba. Wannan shine muka ci gaba da magana har inda muka tsaya, har ya zo mana kan kissar annabi Musa da annabi Khadir, da yadda suke hujja da ita akan cewa tunda annabi Khadir a wurin su waliyi ne, kuma ya fita daga shari'ar annabi Musa a ganin su, a fahimta su, to ashe kenan za a iya samun wani wali, Allah ya bashi wani ilimi da annabin zamanin sa ma bai sani ba, yadda zai nuna kenan ashe akwai damar wani wali ma zai iya amfani da wata shari'ar wadda ba ta annabin zamanin sa ba. Kaga ya fita kenan daga shari'ar annabin zamanin sa. Wannan Malam Ibn Taymiyyah ya nuna mana cewa ba haka bane. To ai kun ga kafin ya tsallake zuwa ga nan ya kuma ce wa baina shar'i alladhi huwa hukmul hakimi. In kun je can gaba dai a wannan layin ya ce fa inna hadha shar'a laysa li ahadin min al-khalqi al-khuruj anhu wa la yakhruju anhu illa kafirun. Sai ce wa baina shar'i alladhi, ma'ana da yace wa la yufarriqu din nan baina, to wannan ce ta biyu wa baina din, ma'ana mutum zaka ga mutum yana amfani da lafazin shari'a amma baya bambancewa wace shari'ar yake nufi ne. Shin yana nufin shari'ar Allah wadda take cikin Qur'ani da hadisi wadda bai halatta wani ya ce ya fita daga cikin ta ba, ko kuwa abin da yake nufi da shari'a shine hukumul hakimi, hukuncin mai hukunci, hukuncin alkali a kotu. Ai shi ma ana kiransa shari'a ko? To wannan yake nufi. To sai yau yazo mana kan wannan magana. Ina jin kun gane insha Allah. Bayan ya gama mana magana akan wancan ta farko din cewa to waccan wanda take cikin Qur'ani da hadisi haramun ne a samu mutum ya ce musulmi ne shi, sannan ya iya halattawa kansa fita daga wannan shari'ar wadda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in ana nufin shari'a shine hukuncin alkali a kotu, to shine nan yau zamu tashi kan wannan insha Allah kun fahimci abin yanzu. To mu koma kan inda zamu tashi yau din, shafi na 136 farkon sa a sama amma tani ba sharhi ba. Yace wa amma idza urida bisharri hukmul hakimi, amma me amfani da lafazin shari'a, me cewa shari'a shari'a shari'a, in abin da yake nufi da shari'ar shine hukuncin mai hukunci, hukuncin alkali kenan shine alhakim anan, in shi yake nufi da shari'a sai ce faqad yakunu zaliman, haka yake anan ko? To lafazin ko kuma a nuskar da aka yi mata aiki aka yi ta hakikinta a wasu nuskokin abin da yake nan shine faqad yakunu zulman, ba zaliman ba, sai zama hukmul hakim din ake magana, ba shi hakim din ba. Hakim din inda shi ake magana to qad yakunu zaliman shine daidai. Amma in ana zancen hukmul hakimi, hukunci mai hukunci, to hukunci mai hukunci zai iya zama zalunci. Kun fahimci zancen? To wannan shine kamata ka rubuta ka gyara wannan wurin, maimakon zaliman ya zama zulman. Faqad yakunu zulman, shi hukuncin mai hukunci, hukuncin alkali a kotu zai iya yin adalci, zai iya yin zalunci, aiko? To hukuncin nasa zai iya zama zalunci. Wa qad yakunu adilan, shi ma ba adilan ba. Wa qad yakunu adilan, zai kuma iya zama adalci, shi me hukuncin. Da ana zancen mai hukuncin ne shi alkalin, to abin da ke littafin mu shine daidai, ma'ana zai iya shi alkali zai iya zama zalimi, azzalimi zai iya zama kuma adali. Wa qad yakunu sawaban, to kaga wannan ya komo daidai, shi hukuncin nan zai iya zama daidai. Wa qad yakunu khata'an, hukuncin kuma zai iya zama kuskure. Kunga abubuwa hudu ne ko? In alkali ya hukunci a kotu, ɗayan hudu ne, ko ya zama hukuncin nan zalunci ne, ko ya zama hukuncin nan adalci ne, ko ya zama hukuncin nan daidai ne ya dace da shari'a, ko ya zama hukuncin nan kuskure ne bai dace da shari'a ba. Ya za a bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda hudu? Wani zai ce to ai waɗannan dama daidai suke, ba daidai ba ne. Zalunci ba lalle ya zama kuskure ba, ko? Za a iya yin zalunci da gangan, don haka ashe zalunci daban kuskure daban. Hakanan kuma adalci ba lalle ya zama zai iya nufin adalci amma ba daidai ba, shi a nufinsa adalci yayi to amma ya kuskure a hukunci. Mun fahimci abin? Yau don haka kowanne waɗannan abubuwan guda hudu akwai su, ma'ana za a iya samun zalunci a hukuncin, za a iya samun adalci, za a iya samun kuma daidai ne hukuncin, za a iya samun kuma kuskure ne wannan hukunci. To me yake nufi duk na kawo wannan zancen? Sai ce wa qad yuradu bisharri, wannan ma'ana ta uku kenan. Qawlu a'immati al-fiqhi ka abi hanifata wa thawri wa malik ibn anas wal auza'i wal layth ibn sa'd wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa daud wa ghayrihim. Yace in aka faɗi lafazi na shari'a kuma har yanzu zai yi ana nufin wani abun daban ma'ana ta uku. Yanzu dai mun ji ma'ana ta farko, in an ce lafazin shari'a ana nufin me? Shari'ar Allah da ya saukar a Qur'ani da kuma hadisi. In kuma aka ce shari'a, za a iya yiwuwa ana amfani da ita ana nufin hukuncin alkali a kotu, to wannan hukuncin zai iya zama ɗayan hudu, ko ya zama zalunci, ko ya zama adalci, ko ya zama da gaske daidai, ko ya zama kuskure. To za a iya kuma amfani da lafazin shari'a ya zama abin ma da ake nufi shine maganganu na manya-manyan malaman fiqihu su ma ana kiran su shari'a kamar ra'ayin Abu Hanifa da ra'ayin Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id kenan al-Thawri da kuma Malik ibn Anas da al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr da kuma al-Layth ibn Sa'ad da kuma al-Imam Ahmad bin Ibn Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i da kuma Ahmad bin Muhammad bin Hanbal da kuma Ishaq ibn Rahowayhi da kuma Dawud ibn Ali al-Zahiri da kuma wasun su dai wadanda ba ambata ba ma'ana idan mutun yace shari'a kila wannan yake nufi to abin da yake so dama ya ce shine duk mutumin da yake magana da wani lafazi ya kamata ya rika bambancewa me yake nufi da lafazin kuma lokacin da zai faɗi wata kalma ya ce shari'a za iya abu kaza akan ta to ya bambance wace shari'a yake nufi idan yana nufin za a iya fita daga shari'a ai amfani da wani abu ba shari'a ba to sai a tambaye shi wace shari'ar kake nufi in dai shari'ar Allah ce wadda take cikin Qur'ani da hadisi to bai halatta mutun ya ce ya fita daga shari'a ba in ko shari'a yana nufin hukuncin mai hukunci ne to ai dama ba lalle bane domin hukuncin mai hukunci zai iya zama ɗayan waɗancan abubuwa ba tilas mutun ya lazumta kansa da shi ba haka nan idan ana nufin shari'a ita ce maganganun malamai a fiqhu shi ma baka lazumtawa kanka tilas sai ka bi ra'ayin wani daga cikin su amma in dai qur'ani ne da hadisi to haramun ne mutun ya ce ya fita daga shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ina jin insha Allah yanzu an gane sai ya ce fa haula'i waɗannan mutane da muka ji su Abu Hanifa da Thawri Maliku Shafi'i da sauransu aqwaluhum yuhtajju laha bil kitabi was sunnati maganganun su da ra'ayoyin su da suka fadi a cikin littafan su na fiqhu to ana kafa hujja gare su daga qur'ani da hadisi to me yake nufi da wannan maganar akwai bambanci tsakanin yuhtajju biha da kuma yuhtajju laha me bambanci waye gano bambanci in an ce yuhtajju laha me ake nufi da kuma yuhtajju biha in an ce yuhtajju biha shine a kafa hujja da su ma'ana a rike su a matsayin hujja sai ka ce tunda Abu Hanifa yace kaza ko tunda Imamu na Maliku yace kaza to hujja ita ce wannan maganar da ya faɗa ma'ana ai aiki da ita a matsayin hujja kamar da zaka ce hujja ita ce alqur'ani hujja ita ce hadisi sai ka ce hujja ita ce maganar Imam Maliku ko Shafi'i to wannan ba daidai bane ba a kafa hujja da maganar mutum a ce ita ce hujja mun gane hujja maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hujja amma yuhtajju laha su waɗannan maganganun ana kafa musu hujja daga Qur'ani da hadisi ma'ana in suka faɗi magana sai ka je ka bincika musu a Qur'ani da hadisi menene maganar Allah da za ta dace da maganar waɗannan mutane mun fahimci abin ma'ana maganganun mutane manya-manyan malamai na fiqhu ana karfafa su ne da Qur'ani da hadisi ka nemi abinda zai dace da duk wanda ya faɗi magana sai ka ga yayi kafa hujja da Al-Qur'ani to sai ka karfafi magana sa kace ai gashi Imam Shafi'i ma ra'ayin da ya faɗa ai zamu iya samun masa dalili daga Al-Qur'ani maganar Imam Abu Hanifa maganar nan tasa gaskiya ce ita ce daidai don me domin ga tanan ta dace da Al-Qur'ani sai a nemo ayar sai a hada shine ma'anar yuhtajju laha ma'ana ka nemo mata hujja daga Al-Qur'ani da hadisi ina ji yanzu insha Allah kun bambance tsakanin wannan da wannan to shi yasa malamai suke cewa a maganganun malamai ba hujja bane amma ana yin neman musu hujja to wannan ita yake nufi anan wuri ba a daukar maganar wani ba maganar Allah ba ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama hujja sai dai shi maganar ta saka nemo mata hujja Al-Qur'ani a hadisi domin ka karfafa masa maganarsa Allah sa an fahimci wannan guri to ita yake nufi sai ce fa in fa haula'i waɗannan mutane da muka ji manya-manyan malamai ne a musulunci to aqwaluhum yuhtajju laha bil kitabi was sunna kaga abin da ake kafa hujja da shi ne ake zuwa masa da ba'un din kaga hujjar bil kitabi was sunna amma yuhtajju ay li salihi hadhihi al aqwal li taqwiyatiha saboda karfafa waɗannan maganganun sai a kafa musu hujja da qur'ani da sunna sai ce wa idza qallada ghayruhu haythu yajuzu haka ne ko idan shi malamin yabi wani yabi ra'ayin wani mutumin daban haithu yajuzu dhalika a inda ya halatta ayi hakan kana ja'izan to ya halatta ai laysa tibau ahadihim wajiban ala jami'il ummati ma'ana ba wajibi bane akan al'umma abi maganar ɗaya daga cikin waɗannan mutane nan wata magana ce ya shigo malam ibnu taymiya sai kai ta hakuri da yadda maganganun sa suke waɗannan malamai na fiqihu masu mazhabobi da waɗanda ma ba su shahara da mazhabobi ba yanzu a cikin waɗanda ya kawo mana nan ai kun ga akwai mazhaba da aka dangana Abu Hanifa ko mashhuriya ita ce ake cewa mazhabar Hanafiya akwai ta yanzu cikin al'ummar musulmi akwai zaka iya cewa ma a duniya mabiya wannan mazhabar sun fi yawa mabiya mazhabar Abu Hanifa mun taba wannan zancen ko in ka duba domin mutanen musulmin India musulmin Pakistan Afghanistan ka taho zuwa wurare da yawa na kasar musulmin Russia dukkansu mazhabar Hanafiya suke bi kakon ana zancen adadin musulmi waɗannan sun fi yawa saboda dama sun wurare ne masu yawan mutane idan ka ɗauko mazhabar Maliku al-Imam Malik mazhabarsa tana da yawa a North Africa North Africa shine wato al-Maghrib al-Arabi kasashen nan da suka hada Maghrib wato Morocco da Algeria da Tunisia da Libya Mauritania da kuma munan West Africa gaba yammacin Africa daga Mali zuwa nan Nigeria duka zaka ga malikiya yake ko yawa to wannan adadin zaka same shi yasa in ka tsallaka ruwa daga Morocco ka shiga Spain inda da ita ce Andalus shi ma nan mazhabar malikiya ce ta wato yadu kafin wato kristoci su kori musulmi daga kasar gaba daya idan ka tafi a kasashen larabawa misra shafi'iyya ce har zuwa yanzu akwai malikiya amma shafi'iyya sun fi yawa in ka shiga kuma can kasashen da ake ce ma gulf countries su saudi arabia su hanbaliya ne su kuma haka gefen kuwait in ka zo bahrain sunan shi'a sun fi yawa ka je kuma imarat inda ake ce ma dubai su ma nan suna da malikiya ai mun taba wannan zancen shi ma in ka tafi oman su kuma khawarijawa ne mazhabar ibadiyya suke bi to haka duniyar haka take a gutsire ko waɗannan mazhabobin su ne suka zo wa mutane amma ba wai saboda tilas ne kowace ƙasa sai ta samu mazhabar ta ba shine abin da ke nufi da cewa abi kaulin ɗaya daga cikin waɗannan akan al'umma a ce wajibi ne sai mutanen ƙasa kaza sun bi mazhabar wane wannan ba Allah ne ɗora mutane ba tilas bane na fata mun gane abin da za a yi shine duk wanda ya faɗi wata magana a nemo mata dalili daga Qur'ani da Sunna to ita ce gaskiya da fatan mun fahimci wannan wannan baya nufin an haramtawa mutum ko ya kira kansa ko ya nasabta kansa zuwa ga wata waɗannan mazhabobi manya-manyan malaman musulunci duk sun dangane kansu zuwa ga mazhabobi Ibn Taymiyyah Hanbali ne Ibn Hajar Shafi'i ne manya-manyan malaman mu na Malikiya Qadi Iyad Maliki haka duk waɗannan manya-manyan malami ba matsala bace amma dama matsalar inda take mutum ya lazumta wa kansa har abada ba zai fita daga kaulin mazhaba ba koda ba shine daidai ba to anan kuskure yake to muje sai yake cewa kattiba'ir rasuli mutum ya sanya bin waɗannan mutane kamar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba haka bane yace wala yahrumu taqlidu ahadihim amma ba haramun bane mutum yayi taqlidancin ya bi ra'ayin wani daga cikin waɗannan kama yahrumu tiba'i man yatakallamu bi ghairi ilmin kamar yadda yake haramun ne mutum ya bi ra'ayin mutumin da ke magana ba da ilimi ba in mutum yayi magana da ilimi da Qur'ani da hadisi halan ne kai taqlidin magana domin dama ai ba kowa ne yake wajibi ya zama mujtahidi ba mutane iri biyu ne malami mujtahidi da kuma ami jahili muqallidi duk mutumin da ba mujtahidi bane a matsala to dole ka ga dama zai taqlidin wani dukkan mu nan da muke zance duk muqallidai ne zaka ga magana ce zaka bi zaka ga maganar wani malamin sai ka ce ni a fahimta ta ra'ayin malami malam wani ita ce daidai wannan shine taqlidi ka zo ka ce za ka dama gwada ayoyin da hadithan kai kai binciken ka kwalkwale ka tattara hadithai a wata mas'ala kai binciken ka to nan ne magana istihadi take zuwa amma duk wanda ba istihadi yayi a kowace mas'ala ba to dole a wata mas'ala muqallidi ne to amma ai haramun ne kai taqlidi ga mutumin da yake ba shi da ilimi mun fahimci abin to shine abin da ke nufi to sai ce wala yahrumu taqlidu ahadihim kama yahrumu tiba'u man yatakallamu bighairi ilmi wa amma in adafa ahadun ila shari'ati ma laysa minha amma idan mutum ya dangana wa shari'a abinda baya cikin ta min ahaditha muftaratin daga hadithai kirkirarru au ta'awwalan nususa bi khilafi muradillah ko kuma yayi ta'awilin nassoshi ba da yadda Allah yake nufi da su ba ya canza musu ma'ana wa nahwu zalika da makamancin wannan sai ce fali hadha ko fa hadha min nau'i tabdili fa hadha ne aiko eh ana mulittafin fali hadha ne amma naka wanne ne fa hadha yawwa wannan shine kuma zai zama daidai larabcin ana mulittafin akwai kuskure a ciki sai ku cire wannan lamun din dan me larabcin ba zai miƙe ba idan aka bar wannan lamun din me yace cewa wa amma in adafa ahadun ila shari'ati amma idan wani mutum yazo ya lika wa shari'an nan ya dangana mata ma laysa minha wani hukunci ko wani ra'ayi wanda ba na shari'ar bane ma'ana min ahaditha muftaratin kamar misali ya kirkiro hadithai hadithan ƙarya yanzu wanda ya kirkiro hadithin ƙarya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza ai kaga ya dangana wa shari'a abin da baya ciki haka ne au ko kuma ta'awwalan nususa yayi tawilin nassi ma'ana ya canza wa wani nassi ma'anarsa bi khilafi muradillahi ba yadda Allah yake nufi ba Allah ya faɗi abu kaza a cikin alqur'ani sai mutun yazo ce a nan ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi sai canza maganar Allah ya bata wata ma'ana daban wa nahwu zalika da makamancin wannan sai ce fa hadha min nau'i tabdili to wannan ai kaga hukuncin ake ba fali hadha ya kamata a kawo ba hukunci zai akan wannan irin aikin sai ce fa hadha to wannan min nau'i tabdili yana daga cikin nau'in musayawa wato musanyawa ka musanya shari'ar Allah da wani abu daban wanda baya cikin ta duk mutumin da ya kawo hadisan ƙarya yace su za a bi ai kaga ya aje hadisan gaskiya ne ya kawo hadisan ƙarya wannan menene ai musanye ne to shine tabdili haka nan mutum Allah ya faɗi magana sai yazo ya canza maganar Allah ya bata wata ma'ana daban shi ma wannan menene tabdili ne ya musanya maganar Allah ya kawo maganar sa yace ita ce shari'a to wannan nau'i ne na tabdili fa yajibu don haka wajibi al farqu baina shar'il munazzali to nan ya sake dawo mana kan waɗannan maganganu duk da yake ga mana tun daga can bayan nan shi yasa na koma mana bayan mu gano zancen dan haka sai yake cewa da shi yasa ya kawo fa'u kai a dunkule dai yajibu wajibi ne al farqu mubambance baina shar'il munazzali tsakanin shari'a da Allah ya saukar wa shar'il muawwali da shari'ar da aka yi tawili ce shine muawwal wanda aka yi fassara ce sabanin abin da ke shine nassi wa shar'il mubaddal da kuma shari'ar da aka canza ta aka kawo wata a madadinta wajibi duka gane wannan in ka bambance wannan to anan zaka yi gaskiya sai ce kama yufarraqu bainal haqiqati alkauniyya kamar da yake wajibi a bambance tsakanin haqiqa kauniyya wannan mun yi magana akai kowa ya sani yanzu ko kowa da zamu ce yanzu wani mana bayani me haqiqa kauniyya da haqiqa diniyya me zamu ce gurgurdan abin da muka faɗa a baya kar mu rika wucewa ana mantawa kauniya nan nan yawa haƙiƙa kauniya shine duk abin da Allah madaukake ya nufi aukuwarsa ya nufi aukuwarsa bi mahdhi mashi'atihi maganar mashi'a ita ce haƙiƙa kauniya ma'ana Allah ya nufi abu ya faru koda abin nan Allah din bai yadda da shi ba ba zai bada lada a kansa ba a samu kafiri a duniya hakika ce kauniya kafiri ya kafirci ya ki yadda da shari'ar Allah gashi kuma yana cin abinci yana rayuwa wannan ba dan Allah yana son haka bane tunda Allah ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yadda da kafirci ba daga bayin sa ashe wannan samuwar saban Allah samuwar kafirci samuwar abubuwan da Allah bai yadda da su ba a babin hakika kauniya sai kamar yadda hakika abinda kamar da abunnan abinda ya faru ko abinda ke aukuwa ga dan adam na musiba da bala'i shi ma a wannan babin yake mun gane wannan a gefe daya kuma in an ce hakika diniya ita ce hakika diniya shar'iyya amriya wato hakikar da take da alaka da abinda Allah ya umarni da shi abinda Allah yake so abinda Allah ya yarda da shi abinda idan an yi zai bada lada mun fahimci wannan wannan shi ake ce mu hakika mene shar'iyya diniya amriya wacce kuma wadda Allah ya nufi da ta auku amma baya son ta baya so bai yadda ba ba zai bada lada akai ba zai iya azaba ma akai to wannan isa ake ce mu hakika wace kauniya kaunin abinda ake nufi da kauni shine halitta ma'ana abinda Allah ya halitta kawai saboda ya so ya halittar ba dan yana yarda da abun ba ina shi fata kun gane ya ce wannan abun duk mutumin da bai bambance waɗannan abubuwan guda biyu to zai samu takhabbuti a cikin addinin sai zai samu rikici zai samu tambal zai samu wato rashin bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya dole ne mutum ya gane waɗannan abubuwan guda biyu kamar yadda wajibi ya gane akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shaytan na fata mun gane abu to sai ce kamar yadda yake wajibi a bambance tsakanin al-haqiqa al-kauniyya wal-haqiqa ad-diniyya al-amriyya wa bainama yustadallu 'alayha bil kitabi wa sunna da abinda ake kafa hujja da shi da qur'ani da sunna wa baina ma yuktafa fiha bi dhawqi sahibiha wa wajdihi a bambance kuma tsakanin abinda za a iya wadatuwa wajensa da wato dhawqi da kuma wajd wadannan kalmomi ne guda biyu na istilahin sufaye da suke nufin abinda aka gina shi akan ra'ayin mutum gurgurdan yadda yake jin ko dandanansa ko kuma dai abin da ke samun sa a zuciyarsa zauki shine abin da suke nufi da zubaye suke nufi da abin da mutum zai ji shi a zuciyarsa na inda zuciyarsa ta karkata na wani abu na wani ra'ayi ya ji kawai ya dace yayi kaza wanda daga karkashin sa suka shigar da abin da suke cewa wannan ilmin milladunni da suke cewa ma'ana mutum kawai yace haddathani qalbi ar-rabbi zuciyata ta bani labari daga ubangiji na kaga fa ba wahayi ba yana nufin dai kawai wai Allah ne masa zance ya gaya masa to waɗannan abubuwan mu bambance abin da ke faruwa daga maganganun mutane na irin wannan mu bambance su daga abin da ke faruwa daga maganganun mutane wanda asalin su Allah ne saukar da shi duk mutumin da bai samu wannan furqanin ba to bai fahimci addini ba in mutum yayi magana ka san inda zaka aje maganar sa wannan maganar tasa tana da asali ne daga qur'ani da sunna aka nemo ta za a kafa mata hujja daga qur'ani da sunna ko ku ra'ayin sa ne da ya samu kawai daga zauki da ladunni da menene da makamantan irin waɗannan abubuwan wanda ba su da asali harka ce ko ta mafarki ko mutum yayi da'awar cewa wai Allah yayi masa magana Allah ya sa mu fahimci wannan ne to mu kyale sharhin malam Salih Ali Sheikh saboda na bi shi na ga yana maimaita mana abinda muka tattauna ne makon da ya gabata da kuma ne yau mu je fasali sabo tunda muna da lokaci sabon fasali malam ibnu jami'a ya kulla shi da mu alitafan sa kake shi zai ce faslun amma wannan unwanin da aka sa masu aiki alitafin ne suka sa shi ba ibnu jami'a ba shi yasa zaka ga a wasu litafan gurgurdan bugun litafin wani ya sa wannan unwanin wani ya sa wani daban domin shi galibi kawai fasalin zai ce sai kawai ya ci gaba da zancen sa amma mai wannan wanda ke hannunmu yayi masa unwani ya ce a'zamul furuqi bainal awliya baina awliyai ko baina awliyai wa a'da'ihi ma'ana manyan ko mafi girman bambance tsakanin waliyan Allah da kuma makiya Allah shine abin da zamu ji anan amma an ka bi siyakin malam ibnu taymiya ci gaba da zancen sa yadda zai mana magana akan akwai wasu abubuwa daban waɗanda wajibi ne mu bambance tsakanin kauniyar su da kuma shar'iyyar su ko amriyar su zai kawo mana su wannan wurin yana cikin wurare masu muhimmanci da malamin ibnu taymiya yayi walwale wannan maganar da muke taji ana cewa kauniyya shar'iyya dinnan a yau zamu ji insha Allah irin bayanin da bi iznillahi zamu fahimce shi kuma kowanne ya kawo mana misali daga qur'ani da hadisi to sai ce wa qad zakara Allahu fi kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a littafinsa al-farq bayna al-iradati wal-amri bambanci tsakanin irada da amri da umarni wal qada da qada'i wato hukunci wal idhn da kuma idhni wat tahrimi da haramtawa wal ba'th da aikowa wal irsali shima da aiko da manzo wal kalami da magana wal ja'li da sanya abu ya bambance bainal kauni alladhi khalaqahu wa qaddara musli wa'un dinna mun gane wa'un din da yake cewa wa baina baina ne kawai ko wasu sun karanta bayyana alkauniyya alladhi khalaqahu wa qaddarahu wa qadahu wa in kana lam ya'muru bihi mu koma ba nan abinda malamin yake so ya gaya mana ai a can kafin ya zo wannan fasalin ya ce mana wajibi ne mu rika bambancewa tsakanin abinda yake shari'ar Allah ne da kuma abinda yake an musanya shari'ar Allah ai insha Allah kun gane nan guri to shi ne yake so ya kawo mana cewa ai Allah subhanahu wataala da kansa a cikin alqur'ani shi ma ya bambance waɗannan abubuwan duk abinda zai zama a kaunan ne ya bambance shi da abinda ba kaunan ba abinda yake shar'a daga cikin su akwai lafuzza da yawa Allah subhanahu wataala ya amfani da su a cikin alqur'ani amma ya bambance tsakanin ma yakunu bi iradatihi alkauniyya wa ma yakunu bi iradatihi ash-shar'iyya in ana zancen irada akwai kuma abinda ba irada ba akwai waɗannan lafuzza kamar al'amru akwai al'amru al-kauni akwai al'amru ash-shar'i haka nan al-qada hukunci akwai hukunci al-kauni akwai hukunci ash-shar'i haka nan kuma al-idhn akwai idhni kauni akwai idhni shar'i duk zai kawo mana misali haka nan at-tahrim haramta abu akwai at-tahrimul kauni akwai kuma at-tahrimul shar'i duk akwai dalilin sa haka nan al-ba'th wal irsal duka akwai al-kauni wa shar'i a cikin su al-kalam magana ma haka akwai magana kauniyya akwai magana shar'iyya haka nan kuma al-ja'l da Allah zai ce ja'alna inna ja'alna to ita ma wannan ja'alna an kasa ta kashi biyu akwai kauniyya akwai shar'iyya mun gane wannan sai ce haka nan yawa waɗannan abubuwan zamu zo muji yace ya bambance bainal kauniyyi ko bayyana al-kauniyya alladhi khalaqahu wa qaddarahu wa qadahu tsakanin abinda za a sanya shi a babin kauni shine wanda Allah ya halice shi ya kaddara shi ya hukunta aukuwar sa wa in kana koda dai lam ya'muru bihi bai umarni a yi shi ba amma dai ya hukunta za a same shi shine hannaba da misali da misali yanzu a ce an samu kafiri ya kafirce wannan menene halittar Allah ne ba za ka ce kafirin nan tunda ya botsare ya ki bin dokar Allah to yana da wani ubangijin daban ba Allah ne halicce shi ba za mu faɗi wannan to kaga kuma ba za mu ce Allah ya yarda da kafirci ba tunda ya gaya mana cewa wala yarda li ibadihi al-kufr ashe kenan samuwar kafiri yayi kafirci halitta ce kawai ta Allah iradarsa ce kauniyya ba iradarsa ce shar'iyya ba don haka wannan a samu kafiri yayi kafirci ko mai sabo yayi sabo to khalqul lahi ne qadaruhu ne wa qada'uhu kawai wa in kana lam ya'mur bihi ko Allah bai umarni shi kun ga Allah bai umarni ai kafirci ba ko wala yuhibbuhu kuma baya son wannan kafircin wala yuthibu ashabahu kuma ba zai bada lada ga masu yin wannan kafircin ba mun fahimci wannan zancen na ala wala yuthibu ne shi ma nan kuskure ku gyara wala yuthibu ashabahu ku gyara wala yuthibu me ma'anar yuthibu ya bada lada yawa Allah ba zai bada lada ga masu waɗannan laifuffukan ba wala yaj'aluhum min awliya'ihil muttaqina kuma ba zai sanya su a cikin waliyansa masu tsoron Allah ba kage za a ce kafirai za su zama cikin waliyan Allah masu tsoron Allah ba za su zama ba amma ga sunan an same su a duniya sun ma fitini musulmi ko ba haka bane ashe akwai su me yasa aka same su iradar Allah ce kauniya ba iradar Allah ce wace shar'iyya ba in ka ji abu ya zama irada shar'iyya to ma'anarsa Allah yana so ya yadda zai bada lada ga meyi amma duk abinda Allah bai yadda da shi ba baya son sa to ko an same shi sai ka ce wannan halittar Allah ce kai haka Allah ya halicce shi saboda shi shine sarki shine mai iko duk abinda aka samu a cikin mulkin sa ba zai yi a ce wani ne yayi ba ba shi ba ni nan tanan nake so ku fahimci wannan abu idan ka fahimci wannan zaka gane wannan matsalar cewa an samu mutum yana kafirci yana da ransa yana cin abinci yayi gyatsa yayi ashar ya zauna kalau ai ana samu wannan ko ba a samu to me yasa aka same shi kaga dai ba za mu ce wani Allah ne daban ya halicce shi dan Allah subhanahu wa ta'ala baya san sa baya san kafirci sai a ce to ya za a yi bar kafirci ya faru sai a ce ah to ashe yana san kafirci yanto ba haka bane Allah yana halittar abu ko baya san sa Allah yana halittar abu ko baya san sa ya halicci kafiri baya san kafiri ya halicci saban sa ana saba masa amma baya san a saba masa ya halicci mai aika mai wanda yake sabawa iyayensa amma Allah baya san mai sabawa iyaye ya halicci mai shan giya amma baya san a sha giya mun fahimci nan to duk abinda Allah ya halitta wanda baya so to shi ake ce mu mai kauni wato qadari khalqi qada'i ba ruwan Allah da shi ta bangaren soyayya da kauna da bada lada amma duk abinda Allah zai bada lada akai imanin mu'mini mu'mini yayi imani kunga Allah yana san imani mu'mini yayi gaskiya Allah yana san gaskiya mu'mini ya kyautata mu iyayensa Allah yana san sa mu'mini mai tsoron Allah Allah yana san sa to waɗannan su ne me iradar Allah sai ta samar da abun shar'iyya insha Allah dai an fahimci abun a ba shi haka na'am ne na'am duka irada samuwar matar fir'auna ta zama da take kaga mece ce ita mu'mina ce to ita istama'a fiha iradatu llahil kauniyya wa shar'iyya duk inda abun daidai yake wanda Allah yake so biyun ce ta hadu kauniyyar saboda Allah ne halitta ko shar'iyyar kuma saboda Allah yana so kuma zai bada lada a gefen kaga matar fir'auna iradar Allah shar'iyya ta tabbata cikin ta da kuma kauniyya din matar annabi nuhu ko da ta kafirce masa wannan iradar Allah ce kauniyya babu shar'iyya ciki mun fahimci abu to haka kowanne abu da ya faru in Allah yana so to akwai shar'iyya kuma samuwar abun akwai kauniyya har yanzu a ciki don haka dangane da mu'mini biyun ce ta abu ko ba ka ko ba ku gane wannan ba tunda abun ya faru duk abun da ya faru to kauniyya ta tabbata a ciki in ana son abun kuma daidai ne to sai a ce shar'iyya to sai a samu kauniyya da shar'iyya gefen abun da yake alheri ne amma abun da yake sharri ne to kauniyyar sai kawai babu shar'iyya shikenan to mu je sai yake cewa wala yaj'aluhum min awliya'ihil muttaqin sai ce wa bainad dini haka ne ma'ana ya bambance tsakanin wancan kauni da kuma addini na addini allazi amara bihi wa shara'ahu wanda yayi umarni da shi ya shar'anta shi wa asaba alaihi kuma ya bada lada akan sa kaga ne nuna mana wancan yusibu ne ba yusbitu ba wa asaba alaihi kuma ya bada lada akai wa akramahu ya kuma girmama su wa ja'alhum ya sanya su min awliya'ihi su masu da'a gare shi suka zama suna cikin waliyansa almuttaqina masu tsoron Allah masu bin dokokin sa wa hazzaba ko wa hizbihi almuflihin wa hizbihi almuflihin da kuma rindinarsa wanda take masu cin nasara wa jundihi da rindinarsa har yanzu algalibin masu wato galaba sai ce wa hadha min a'zamil furuqi wannan yana cikin manyan manyan bambance bambance allati wadda yufarriqu biha aw baina awliya ko yufarraqu biha baina awliya illahi wa a'da'ihi wannan yana cikin manyan manyan abubuwan da su ake bambancewa tsakanin waliyin Allah da kuma makiyin Allah faman ista'amalahu ar-rabb subhanahu duk wanda Allah yayi amfani da shi ya sanya shi ya aikata shi ne ma'ana ista'amalahu ai ja'alahu ya'malu duk wanda Allah ya sanya shi a fi ma yuhibbuhu ya aikata abin da yake so wayardahu kuma yarda da shi wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka kana min awliyaihi to yana cikin waliyan Allah haka ne ko baka ba duk wanda Allah ya sanya shi ya zama mumini ya zama mai da'a ga Allah mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum mai gaskiya mai amana mai kula da iyayensa mai girmama wanda Allah ya umarni a girmama sannan kuma yana aikata abinda Allah ya so yana nisanci abinda Allah baya so ya kuma mutu akan haka kaga ai yana cikin wa waliyan Allah fal iradatul kauniyatu kuna tsallake haka ne ko a wa man kana amaluhu dukko wanda ya zama aikin sa fima yubghidhuhu ar-rabbu ya zama yana aiki ne cikin abinda Allah ke fushi da shi Allah baya san wannan abu wa yakrahuhu kuma yake kin sa wa mata ala zalika kuma ya mutu akan wannan aikin da Allah baya so kana min a'da'ihi to yana cikin makiya Allah fal iradatul kauniyatu to ita irada wadda ake ce ma kauniya hiya mashi'atuhu lima khalaqahu ma'anarta ita ce Allah ya so ya nufi abinda ya so ya halitta kawai wa jami'ul makhluqati dukkanin halittun Allah kuwa dakhilatun fi mashi'atihi sun shiga karkashin mashi'ar Allah wa iradatihi alkauniyya da iradarsa wadda take ta halitta nan shine abinda malamai suke nufi na taba ambata mana gashi can ma a ƙasa malam Salih Ali she ya nanata cewa zamu ji ai ana cewa irada kauniyya irada shar'iyya wanda muka bayani nan yanzu to kuma in an ce mashi'a fa me mashi'a malamai suka ce mashi'a ita guda ɗaya ce ba a kasa ta zuwa mashi'a kauniyya da mashi'a shar'iyya lafazin mashi'a ma'anarsa shine irada kauniyya kun gane irada kauniyya ita ce mashi'a ba bambanci ma'ana in an ce mashi'a ana maganar kawai abin da Allah ya nufi ya auku sawa'un ya so shi ya yarda da shi zai bada lada ko kuma abin da za a azabtar da mutum akai ne ko menene ya auku to sunansa abin da Allah madaukaki ya nufi ya auku nan ne ake nufi da mashi'ar Allah amma abinda za a iya raba shi gida biyu shine irada iradar Allah tunda ya faɗa cikin alqur'ani yanzu duk zamu zo mu ji dalili akan waɗannan akwai abin da ke kauni akwai abin da ke shar'i amma mashi'a guda ɗaya ce ina so ku rike wannan sosai mashi'a guda ɗaya ce la tanqasimu ila kauniyya wa shar'iyya innama ma'anaha iradatullah alkauniyya to sai si wal iradatud diniyya ita iradar nan ta addini hiyal mutadamminatu limahabbatihi wa ridahu ita ce wadda ta kunshi abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi al mutanawilatu lima amara bih wadda ta hado ta kunshi abinda Allah ya umarni da shi waja'alahu shar'an ya sanya shi a matsayin addini shari'a wa dinin kuma a matsayin addini wa hadhihi mukhtassatun bil imani wal amali salih wannan ta keɓanta ne da imani da aikin kirki kun gani ma'ana duk abinda zaka ce ma irada shar'iyya kauniyya irada shar'iyya diniyya amriyya to ita ce wadda Allah madaukaki yake ya sanya ta tana da alaka da imani da aikin kirki ma'ana abinda Allah ya yarda da shi qala Allah ta'ala to ga misalai da zai kawo mana yanzu duk abinda zai kawo mana nan misalai zai kawo wasu na kauniyya wasu shar'iyya gashi ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama yas'adu fis samaa wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai ya bude kirjinsa ga musulunci wanda ya so ya shiryar da shi sai ya bude kirjinsa ga musulunci ma'ana sai musulunci ya samu kofar shiga kirjinsa ya fadi saboda Allah ya bude masa shi wa man yurid an yudillahu wanda ko Allah ya so ya batar da shi ya ja'al sadrahu dayyqan sai Allah ya sanya kirjinsa mai kunci harajan kuntatacce kuma har yanzu don haraji bana dai mai tsanani mai kunci ka annama yas'adu fis sama'i kai ka ce yana hauhawa ne zuwa sama mun san wannan abu idan mutum yana hawa sama me yake faruwa numfashin da zai sha ma karanci yake masa masu ilimin zamanin yanzu sun tabbatar mana da haka akwai inda mutum zai kai babu oxygen ta kare ko sai an sa masa sai ga masu zuwa inda suke cewa sun je wata ko gun taurari da makamantin su suke tafiya da oxygen tasu domin can in aka je babu iskar da za a shaka to duk inda mutum yana yin sama kirjinsa kunci yake yi kuma numfashinsa yana raguwa to yadda wannan mutumin a duniyance in yana yin sama yake rasa iskar da zai shaka haka kafiri yake wanda Allah bai nufi ya shirye shi ba duk wa'azin da za a yi duk fadakarwar da za a yi duk qur'anin da za a karanta kunci yake ji a zuciyarsa baya samun fadi da wannan abun zai shiga ciki har ya masa amfani to wannan abin da Allah ya a wannan ayar zan tambaye ku iradar da aka a fada ai kun ga amfani da irada ko waman yurid wanda Allah ya so to wace irin irada ce anan kauniya ce nan kauniya ake zance yawa mun fahimci abin yawa kauniya ce Allah madauki yana magana ne akan mashi'arsa shike abin da ya ga dama in ya so ya shiryar da wani ya bude kirjinsa musulunci ya shiga in ya so ya kuntata kirjin mutum duk wa'azin da za a yi masa ba zai shiga ba wannan haka ya so haka ya nufo a matsayinsa na sarki mai iko mai mulki duk mallakarsa ne komai ya ga dama kuma zai ba mai sai masa me yasa mun fahimci abin duk biyun kauniya ce hatta shiryar wancan ita ma kauniya ce in aka samu shiryar kuma nan irada ta tabbata take zuwa ta abin nan shar'iyya to sanin na wa alaikum assalam na'am
shi wanda Allah ya misali wanda
ya shiryar
yawa
wanda yake kafiri iya kauniya ce akan sa amma wanda yake mumini to shi kauniyar ta fara samuwa sannan kuma shar'iyyar ta biyo baya domin ya aikata aikin kirki bayan imani don haka duk inda aka samu al-iman wal amal salih akwai iradar Allah shar'iyya saboda mai an aikata ma yuhibbuhu wa yuthibu alayhi yawa to sai ce wa qala nuhun alayhi salam liqaumihi annabi nuhu yana cewa mutanansa wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana allahu yuridu an yughwiyakum ta nan wace ce annabi nuhu ne yake gaya mutanansa yace wala yanfa'ukum nushi nasiha da nake muku duk ba za ta muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum in nayi nufin ma muku nasiha in na so in muku nasihar ma in nayi nasihar duk ba za ta muku amfani ba in kana allahu yuridu an yughwiyakum in Allah dama can yana nufin ya batar da ku ne to wannan wace irada ce kauniya ce alhamdulillah kun gane darasin yau duk inda kaji an ce Allah yayi nufin kuma abinda aka yi nufin ba aikin alheri bane ko batarwa ne ko wani abu wanda baya so to kauniya sunansa mai ma'anar kauniya halitta haka ya so ya halitta kawai ba zancen haka yake so haka ya yadda da shi ba mun gane wannan mashi'a yawa duk inda aka ce kauniya fassara ta da mashi'a sai ta tafi daidai wa qala ta'ala Allah madauki kuma har yanzu yana cewa wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal in Allah yana nufin wani su'an mummunan abu bi qaumi ga wasu mutane fala maradda lahu to ba mai dawo da shi in yi nufin halaka mutane ba mai dawo da shi to wannan irada wacce ce ita ma kauniya ce duk nan ba shari'a nan gurin yanzu har yanzu ba mu karanta shari'a ba mun gane kauniya ce na'am mashi'a yawa ita ce mashi'a ita ce kauniya good to sai sai wa qala ta'ala har yanzu Allah madauki ya ce fi thaniya dangane da ta biyu to kun ga wannan duk da ya fada al'ula ne ma'ana wa qala fil ula wacce ce ula al-kauniya to yanzu zamu ji misalai kuma akan shar'iyya waman ko waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to wannan irada ce wacce shar'iyya mun gane yawa wanda ya kasance marar lafiya ko kuma yana halin tafiya to ya rama azumin a wasu kwanakin daban yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin ku ne da sauki Allah yana son ya saukaka muku wala yuridu bikum al-usra ba ya nufin kuntata muku da ya nufin kuntatawar in ya kuntata ko ya sa wani abu marar kyau ga mutane menene mashi'arsa ce kauniya ce mun gane nan amma nan yana bayyana mana baya so kaga nan yana da alaka da mahabba yana alaka da me abin nan rida da kuma ithaba ina fata kun gane abu to sai ce wa qala fi ayati at-taharati dangane da ayar tsarki kuma yana cewa ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah baya sanya sanya muku wani abu na kunci a addini walakin amma yuridu liyutahhirakum abinda yake so shine ya tsarkake ku abinda yake so shine ya tsarkake ku waliyutimma ni'matahu alaykum kuma ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun ko kwa gode masa to kun ga wannan irada ce wace ita ma shar'iyya abinda yake so kenan tunda nan ya umarce ku ne ku aikata wani abu duk abinda ke da alaka da umarnin sa da addinin sa da shari'ar sa to shine abinda ake nufi da shar'iyya diniya ba irada shar'iyya wa alaikum assalam na'am yawa an yi nafayin kauniyar ma'ana tunda an kawo maganar kunci baya son kuntata muku tunda da ya kuntata muku in ya halice ya kuntata muku irada sai wace kauniya ce yawa sai ya kore wannan sai ya tabbatar da shar'iyya saboda ita ce mai alaka da abin da za ku aikata don haka alwala ababin bayan an ka ayar alwala aka wannan mun gane wannan don ya nuna mana wannan shine aikin da in kun aikata za a ba ku lada in kun aikata Allah zai yarda da ku in kun aikata Allah zai so ku Allah kuma zai yarda da aikin ku to sai kuma yace wa man kana mari'a mun yi wannan ko yace walam ma zakara ma ahallahu yayin da Allah ya ambaci abin da ya halatta wa ma harramahu minan nikahi da kuma abin da ya haramta na aure qala sai yace يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله yana nufin ne ya bayyana muku kuma ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka zo gabanin ku kuma ya karbi tuban ku wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne kuma mai hikima wallahu yuridu an yatuba alaikum kun gani Allah yana son ya tuba a gare ku ne wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima amma masu san bin sha'awa su kuma suna son ku karkace karkacewa babba yuridu Allahu an yukhaffifa ankum duk wannan kun gani Allah yana son ya saukake muku ne wa khuliqal insanu dha'ifa amma dan adam an halice shi da rauni to duk wannan iradar irada ce shar'iyya wa qala haka nan Allah madaukaki shi yasa wallahi duk mutumin da yake karanta qur'ani bai fahimce shi ba ya shiga uku me yasa nace ya shiga uku yayi hasara babba kuma inda waɗannan malaman irin su Ibnu Taymiya da ake faɗa ku duba ku ga yadda suke zakulo waɗannan ayoyi kai ka ce ayoyin gaba ɗaya dan su yi wannan bayanin aka saukar da su ayoyin suna nan a cikin alkur'ani da ma'anonin su shi yasa lallai mutum yana karanta alkur'ani ya rika karantawa da tadabburi karatun da suke su da tadabburi shi ya haifar musu da wannan tunani shi yasa aqidar tasu ta zama gare domin daga alkur'ani suke fahimto ta ba wani wuri suka tafi suka fahimci ka'idoji da menene da dokoki na hankali sannan aka tafi qur'anin ana nemo musu abin da zai dace ba a'a in dai zaka sa qur'ani a gaba kana karanta shi kuma da kokarin ka fahimto daga cikin sa ba daga hankalinka ba tukuna kai amfani da hankalinka dan ka fahimci alqur'anin to insha Allah Allah zai shiryar da kai ba zaka fahimci abin da ba daidai ba to wannan ita ce ta haifar da wannan fahimtar gashi zaka ga mutane da yawa ana karanta alqur'ani amma ba a fahimci wani abin sai an faɗa kace la ashe haka ne to wannan shine tadabburi sakamakon tadabburi kenan to sai ce wa qala lamma zakara ma amara bihi azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ambaci abin da ya umarci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mana hahum an da kuma abin da ya hana su sai ce inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera inna ma yuridu Allahu abinda Allah yake nufi kawai shine liyudhhiba ankum ar-rijsa dan ya tafi da wato kazanta daga kanku ahlal baiti ya ku ahlal baiti ana nufin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan siyakin ayar abinda ke nufi kenan dan da su ake magana su aka yi wa umarni su aka hana wasu abubuwa cikin suratul ahzab sai shi wayutahhirakum kuma ya tsarkake ku tatuhiran tsarkakewa abinda Allah yake nufi kenan don haka ya shar'anta muku umarni ya shar'anta muku hani yadda in kun yi umarnin nan kun hanu daga hani to Allah zai tsarkake ku ashe irada ce wace shar'i wal ma'ana abin da yake ake nufi gaba daya annahu amarakum ya umarce ku bima yuzhibu ankum rijsa ya umarce ku ne da abin da in kun aikata shi zai tafi muku da kazanta ahlul baiti ya ku ahlul baiti wa tahhirakum tatheera kuma ya tsarkake ku tsarkakewa faman ata'a amrahu kana mutahharan duk wanda ya da'a kenan ga Allah to ya zama tsarkakakke wanda Allah ya tsarkake shi qad uzhiba anhu rijs an tafida kazanta daga kansa bi khilafi man asahu sabanin wanda ya saba wa Allah wa amr wa amma al-amr to ina ga sai mu tsaya nan me yake nufi da wa amma al-amr yawa yanzu ya gama mana magana akan irada ai ya ga mana lafuz zaten mu koma farkon fasalin nan yace wa qad zakara Allahu fi kitabihi al-farq bayna al-iradati wal-amri kowanne akwai kauni a cikin sa akwai shar'i to yanzu ya gama mana magana akan al-irada ya kawo mana a cikin alqur'ani inda irada take nufin kauniya da inda irada kuma ake nufin wace shar'iyya yanzu saura me saura lafazin al-amr darasin mu ne gaba za mu tashi kuma ba sai mun sake maimaita wani abu can baya ba kusa insha Allah za mu maimaita abinda muka faɗa anan kawai cewa irada ta kasu kashi biyu kauniya shar'iyya mun kawo ya kawo mana misalai akan ta yanzu kuma za mu ji al'amru shi ma umarni da Allah ke faɗa cikin alqur'ani shi ma yanqasimu ila qismaini akwai amru kauni akwai kuma amru wanne dini shar'i da fatan an gane insha Allah to anan za mu tashi insha Allah darasin mu na ƙarshe a darasi na 75 bi idnillahi ta'ala muna fata Allah ƙara mana fahimta ƴan uwa ku ƙara dai hakuri da uslubin da muke bi na wannan karatu ina dai kokarin yadda zan yi gurgurdan hali ya zama cewa an fahimci abin da malami yake faɗi amma yadda yake maganganun ne wannan ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan sai an nutsu sosai a gano su ni dai addu'a da nake insha Allah ina kuma kyautata zaton ana fahimtar abin yadda ake bayyana shi da fatan kuma Allah ya ƙara mana fahimta din ya ƙara fahimtar da mu abin da yake shine daidai mu tabbata akai abinda kuma ba daidai bane Allah ne santa mu daga gare shi Allah kara mana ilimi ilimi mai amfani da zai ja mu zuwa ga tsoron Allah da zai ja mu zuwa ga aljanna muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah yayi mana waɗannan bala'o'i da suke tinkarar mu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙon sa ya tsare addinin musulunci da musulmi a ko ina Allah ya tsare musulunci da masu musulunci da dukiyoyin su da ƴaƴan su da matan su da addinin su kuma sama da komai Allah ba mu zaman lafiya Allah ya kade dukkan wani sharri da ake nufin mu da shi Allah madaukake ba mu hadin kai Allah ba mu san junan mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam eh dama iradar Allah kawai ake nufi ba na kowa ba ba na halitta ba nasa ne eh duk abin da ya faɗa din nan ana zancan yake wannan tambayar yana magana ne akan duk in an ce al-irada ana nufin iradar Allah al-amru ana nufin amrin Allah yawwa al-qada'u ana nufin qada'in Allah don haka duk ayyukan Allah ne ake faɗa wanda ya amfani da su a cikin alqur'ani ya ba mu labari in baka bambance tsakanin wannan da wannan ba za ka rike shi don haka ka bambance yanzu misali za mu zo kan wannan amrin zai kawo mana ina jin in dai ba na manta ba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha in muka so mu halaka alqarya amarna mutrafiha sai mu umarci masu jin dadin ta manyan gari fa fasaqu fiha to yanzu a ce Allah in ka ce wannan umarni ne shar'i a ce Allah ya umarni ai fasikanci don haka shi yasa malamai suke ce dole ne ai wannan tafriki sai ka bambance tsakanin al'amrul kauni da kuma al'amrul shar'i don haka suka ce al'amru anan kauni din ake nufi zamu umarce su kaunan ma'ana ja'alnahu zamu ba su damar mu nufe su shine abin da ake nufi mashi'a ake nufi ma'ana in muna so mu halaka mutane zamu so zamu kaddara zamu rubuta zamu hukunta cewa manyan su rika saban Allah sai Allah halaka al'umma baki kuma haka yake faruwa don haka kaga ashe anan ya zama tilas mu bambance tsakanin amru wanne kauni da shar'i to wanne ake nufi amrun na Allah ake nufi ba na mutane jazakallahu khair wa alaikum assalam guda biyu na'am shar'iyya tana lazimta kauniyya amma kauniyya la tasallimu shar'iyya wannan haka ne shi yasa kaga misalin da aka bayar na mumini da kafiri saboda su ne dai manyan misali. Kafiri an ce ya yi imani ko? Ai an ce kowa ya imani, duk mumini an ce ya imani ko duk dan adam wajibinsa ya imani. To sai mumini ya imani sai kafiri ya kafirci, kafircin da kafiri ya zaba yayi na farko Allah ne ya nufi wannan, mashi'ar Allah ce, amma ba za a kafa hujja da ita ba. Tunda Allah shine mai halitta, shine sarki, shine mai iko. Huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wannan mashi'ar Allah ce haka. To sai mu ce nan an samu mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala ita kadai ce anan, babu iradarsa wanda take shar'iyya, amma akwai mashi'arsa wanda ita ce irada kauniya. In ko mumini ya je imani, kasancewar an same shi a matsayin mumini, na farko an samu mashi'ar Allah, halittar Allah, Allah ya halice shi a matsayin mumini. Na biyu kuma tunda yayi imanin nan, yayi abin da Allah yake so, to iradar Allah shar'iyya ta tabbata kuma. Don haka a imanin mumini akwai irada kauniya da shar'iyya, amma a kafircin kafiri akwai irada kauniya kawai, babu shar'iyya. Insha Allah duk an ta maimaitawa an gane insha Allah. Akwai amma. Da kuma khasa. Yawwa, wanda Allah bai ce yana tare da shi ba, kuma bai aikata aikin kirki ba, to Allah yana tare da shi ne umuman bi ilmihi wa basarihi wa sam'ihi, ya san me yake, amma baya tare da shi khasatan bi ma'ana ta'yidihi wa taqwiyati. Jazakumullahu khair. Allah ya ƙara fahimta. Ko wannan tambayar? Na'am. Shedan. Da yi ba. Duka umarni, kaga umarnin da Allah ya ce mala'iku su yi sujada ga annabi Adam, amri ne wannan wani iri? Shar'i, domin ya umarce su ne akan in sun yi sun yi ibada kuma zai ba su abin da zai ba su na sakamako. Sai shedan ya yi ta wurin kai sai yaki, ya yi wani kiyasi na banza cewa wannan fadan Adam din ni na fi shi, don me zan masa sujada? Kaga sai ya tawaye. To anan tawayen nan da yayi yaki, haka Allah ya rubuta ya kaddara cewa wannan abun zai faru, amma ba haka Allah yake so ba. Abinda Allah yake so shine yayi sujada sai yaki. Don haka abinda Allah ya aukar anan mashi'arsa ce, iradarsa ce kauniya ba shar'iyya ba, dangane da shedan shikenan. Insha Allah. Ban ji ba. Yawwa.
Shi wannan umarnin da Allah ya bashi mutu ne kuma yanzu zai zo zama cewa Allah ne ya nufi shi da yaka.
Me kawo zancen falsafa?
Suna a tunanin cewa ya Allah zai yi wannan aiki, ya ba da umarni bayan ko baya son wannan, ya rubuta cewa ai abin haka zai yi.
Na'am. Yawwa, waɗanda ba su fahimci waɗannan abubuwan ta hasken Alƙur'ani ba, shine suka kawo tunaninsu har suka ɓata. Wannan shine foundation ɗin ko ginshikin matsalolin da aka samu a babin imani da ƙaddara. Masu kore ƙaddara su ne mu'tazilawa 'yan ƙadariya. Suka ce, to wai Allah yaya zai ce a yi abu kuma ya san ba zai faru ba? Don haka sai suka cire duk ayyukan bayi, suka cire su daga ikon Allah. Suka ce, duk abin da ka ga bawa ya yi, to shi kadai ya yi abinsa, Allah ma bai sani ba sai bayan ya yi. Don me za mu ce Allah ya san abu kuma bayan bai yarda da shi ba? Saboda sun kasa bambancewa tsakanin wannan kauniya da shar'iyya. Ai shi yasa wannan fahimtar in baka yi ta ba, duk bid'o'i a nan suke shigowa. Su kuma waɗancan gefe guda 'yan jabariya sai suka ce, a'a, tunda dai Allah ya ce komai a ƙarƙashinsa ne, duk mashi'arsa ce, to ai shikenan ba laifi, duk ma laifin da muka aikata duk shi ya samu. Don haka in mun yi sabo ma nufinsa ne da'a muka yi masa. Kaga sun kore shari'a, waɗancan kuma sun kore kauniyar. Don haka idan ka bambance sai ka ga cewa kai ne za ka fahimci Ƙur'ani daidai, ba za ka samu matsala a aƙidarka ba. To Allah ya ƙara mana fahimta. irada a fassara a fassara ma'anar irada shine nufi ko kuma abinda Allah madauki ke so in yana san abu saboda ya halice shi haka ma'ana ya nufi ya aukar da shi a halitta wannan shine mashi'a in kuma nufi ne bi ma'anar abinda zai haifar da sakamako to shine shar'iyya yawa